Like a leaf on a tree, and from a loose from the stem, shaking like a leaf on a tree, because I'm coming loose in my land. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow, for years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my down and down he dragged me, like a fiend he nagged me. For years and years, there ain't no sweet man that's worth the salt of my pa da 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 da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye. Rather than have that man gonna lay me down and just die. So broken heart, loser, aggravated mister, lend me your ears. There ain't no sweet man that's worth the salt of my pa da 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 da